Bismillahirrahmanirrahim. Karatun al-karatu rushida atiful wan nakhla. Atiful yaro karamin yaro wan nakhla da kudin zuma. An-nakhlatu kudin zuma. An-nahlu. An-nahlatu da ha'un kudin zuma. An-nakhlatu shine isan dabino. Da dugo ba? Tufakkiru kana yin tunani. Da kane ne aka samu mufakkira shine diary wanda zaka rinka rubuta abin da ke faruwa kullum mufakkira mufakkiratun hadhihi mufakkirati lita dan exercise book wanda zaka tsara duk abin da kake so kai a rana ko makamancin wannan ana ce mata mufakkira ya laitani kai cona kalma ce wacce mutum ke faduwa ko lafazin mutum ke faduwa domin nadama kan wani abu da bai ribanta ba Galita shine yayi kuskure. Fursa dama chance kenan. Al-qut shine foodstuff abinci. Ittakhadha ya rika. Misalun shine abin koyi. At-tiflu tattaunawa ce tsakankanin hadhihi munaqashatun bayna at-tifli wan nahla. Hadhihi munaqashatun bayna at-tifli wan nahla. Fa at-tiflu huwa alladhi bada'a bil kalami. Haythu qala lin-nahla ayyatuha an-nahlatul jamila yake wacce nan gudun zuma mai kyakkyawa araki tadirina min zaharatin ila ukhra ina ganin kina tashi ne duka wannan furan zuwa wata fure tulan nahari na tsawon yini kunga tul anan ya zama zarfin zaman bazani ko kun gane tul asalin tsawoni ai ko to amma nan zarfin zaman ne anan tulan nahari dan nasba min gairi an tufakkiri fi shay'in ba tare da kin yi tunanin wani abu ba wanda zai amfane ki gairi laifi banda wasa kawai wasa ki naga kina yi tsakankanin fure ya laitani misluki damadi kai cona damadi a cin zama kaman ki fa biduni shugulin ba tare da shagaltuwa da wani abu ba kun ga shugulin bai jami'in shi eh to shugul me jami'in shi shugul ah shugul ne eh jami'i ne shug kana iya kana da sujin fuskoki bi ne a ganin din shugul shugulin da shugulin kana da fuskoki guda biyu kan ganin din fa'al aba ni ma sai in yi wasa tulan nahari na tsawon yini kama talabi ne kamar yadda ke ma kike yin wasa to abinda zan mana tsokaci anan me yasa aka ce fa'al aba ba ce fa'al abu ba fa'u sababiyya ne al masbuka bi madha mun yi shi cikin gadarin da fa yanzu kin gane Na'am. Al-masbuka bi talabin ko kuma mene? Ko nafin laita ba koyewa take ba? Shi yasa aka ce fa'al aba. Ya laita ni kuntu ma'akum. Fa'fu za ka gani? To kaga laita ai koyewa take yi fili ne. Ma zai amma tana koyewa ko? Aha. Ya laita ni kuntu ma'akum fa'fu za fa'fu za na zama. Wai kulli kafir ya laitani kuntu turaba ko dake nafi al-madin annahla sai kudin zuma ta bude wake ta ce galita kai kai kuskure ayyuha tibli ya kai wannan yaro li anni atiri min zaharatin ila zahara saboda ni ina tashi ne daga wannan furan zuwa wancan fure atiru ina tashi ko li a'mala amalan to ina aiki ne haka ne domin aikata wani aiki kun ga karatun mai fita li a'mala allahu huna lamu ta'ali ai li an a'mala ko walastu biduni shughulin ni ba wai banda wani shugulgula bane kamata kullu kamar yadda kai kake cewa atiflu sai yaron ya ce ma shughuliki to me kike shagaltuwa da shi wa idza kunti tashtagilina idan kin kasance kina shagaltuwa to lan nahari na tsawon yini fa kaifa la tufakkirina fil raha in dai aiki ke da gaske to me yasa baka tunanin hutu annahla sai annahla tace inni ajma'u aslan to aini ina tara ruwan zuma ne li'ataghadha minhu ayyam ash-shita'i, domin in ci lokacin zafi. Wa sham'an, sham'u shine kakin zuma, sham'u kakin zuma. Li'abni bihi baiti, dan in gina gidana da shi. Qabla an yamdhi ayyamu sayfi, kafin lokacin sanyi ya kare. Wa taqillu hararatu shamsi, zafin rana yayi karanci. Fatamutu al-azharu, a lokacin sayre sai furanni su mutu. Wa idha istarahatu al-ana, in ko yanzu na zauna na huta. Da'at minni fursatu jam'il quti, daman da nake da ita na tattara abinci sai ya kubuce mini. Fa amutu fi shita'i, lokacin zafi sai in mutu. Ju'an, saboda yunwa. Ya zame lirabin ju'an, tukuna dai lima za a mutu ju'an, maf'ul li ajlihi, maf'ul li ajlihi. Fattakhidhni mithalan laka, dan haka ka rike ni abin koyi gare ka. Wajma fi sigarika, kuma tun kuruciyanka ka tattara. Ma yanfa'uka fi kibarika, abinda zai amfane ka a girmanka. Kaga dai ta mishi nasiha da yau, malam mas'uliya ce. So wannan darasi ne wanda ke yau jama'a mu dauki izina. Ka duba Najeriya, har yanzu matsalan gyaran haƙƙin mutum idan yayi ritaya har yanzu ba gyara shi ba, saboda rashin tsoron Allah ga mutane. Duk ma'aikacin gwamnati ko mun wadatarsa, in dai ba dai ɗan kasuwa ne wanda ya tara ta da kai ba, ko mun muƙaminsa galibi, in dai ba dai wanda suke aiki gurare ne masu kyau, to ko su ma sai dai in ba yawan iyali, ba yawan hidimomin rayuwa. Da zaran ya kai shek ya zama mishi shekara biyar ya ritaya, wallahi ya fara bakin ciki ne kenan da zulumi. Saboda yanzu in ya ritaya, to ya za a yi ma hakkin shi fito? Har yau ba a gyara shi ba ƙasar nan. To Allah shi kyauta, Allah ya shirya. Na'am, subhanakallahi wa bihamdika.